This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 9 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba muka nan labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya biyo bayan wata dannawa da ƴan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Sannan sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe hudu daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Lebanon. Sannan sojin Ukraine ta faɗa a ranar Litinin cewa ta harbo jirgi mara matuƙi 18 da dakarun Rasha suka kai mata hari cikin dare.
Kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan faɗo gwamnatin shugaba Bashar al-Assad.
Abubuwan da ya faru a Siriya ya nunanta mana wanga abu. Rasha da Iran suna tare da shi Assad, akwai kuma su Amerikawa da su tarayyar Turai da ba su yadda da shi ba.
Haka kuma za a ji cewa bayan kammala zaɓe a ƙasar Ghana har yanzu ‘yan ƙasar na bayyana fatansu ga sabuwar gwamnati mai zuwa.
Muna bukatan ci gaban kasa, muna bukatan ilimi, muna bukatan ya duba harkan ilimi, ya duba harkan matasa, duba kuma harkan noma da lafiya.
Daga nan za a ji halin da ake ciki game da kudirin dokar haraji mara farin jini da ke hannun Majalisar Dokokin Najeriya. Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su aro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya biyo bayan wata dannawa da ƴan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rasha, wacce ta baiwa Assad taimakon soja a yakin basasar Siriya na kusan shekaru 14, ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu, ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a tuddan Golan. An aiki da dakarun Isra'ila ranar Lahadi zuwa yankin wanda Majalisar Dinkin Duniya ke sa ido kan tuddan na Golan, inda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce matakin ya zama dole domin kare Yahudawa bayan da sojojin Siriya suka yi watsi da wuraren da suke. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sier ya faɗa a ranar Litinin cewa matakin na takaitaccen lokaci ne. Tambayoyi da dama sun kasance a ranar Litinin game da wanda zai jagoranci Siriya da kuma yadda ƙasar za ta yi ƙoƙarin farfaɗowa bayan shekaru fiye da 50 a ƙarƙashin mulkin iyalan Assad.
Syria's Prime Minister said on Monday most cabinet ministers are still working from offices in the city.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa Prime Minister ƙasar ta Siriya ya ce har yanzu mafi akasarin ministocin gwamnatin ta Assad na ci gaba da gudanar da ayyukansu yayin da ƴan tawaye suka kutsa a cikin babban birnin ƙasar a yau Litinin. Sannan sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe hudu daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Lebanon. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukkan sojojin sun fito ne daga bataliya guda, sai dai bata fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsage ta wuta. Yarjejeniyar wacce ta yi kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su janye daga kudancin Lebanon ta kawo raguwar faɗa cikin sauri, amma bata kawar da tashin hankali a yankin ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a ranar Litinin cewa ta harbo jirgi mara matuƙi 18 da dakarun Rasha suka kai mata hari cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an harbo su ne a yankunan Chernihiv, Dnipro, Kemilyetski, Odessa, Poltab, Rabin, Sumy, Tanafol da Binyasha. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka ko wata babbar barna. Rundunar ta ce makaman kare sararin saman Ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami na Rasha guda biyu. Ma'aikatan tsaron Rasha ta faɗa a ranar Litinin cewa makaman kare sararin samanta sun lalata jirage marasa matuka 13 na Ukraine.
To nan ba da jima ba Hafiz zai sake damar da karshen labaran duniyar, amma kafin nan shekaru fiye da 10 kenan kasar Syria ta fada cikin rikicin yakin da ya dade da kasar tare da sa miliyoyin rikidewa zuwa ƴan gudun hijira. Syria an yi waye gari ranar Lahadi da labarin habbar da gwamnatin Bashar al-Assad da ya shafa kusan shekaru 25 yana mulkin kasar. Wasu daga cikin ƴan kasar da suka nemi mafaka a sassan Turai sun bayyana shakku game da komawa kasar ta asali a yayin da masana ke bayyana fargaba kan makomar kasar. Ramata Garbaba ta hado mana wannan rahoton daga Jamus.
To jim kadan da sanarwar ƴan tawayen Syrian ta nasarar kwace iko da kuma hambar da gwamnatin Bashar al-Assad, wasu ƴan Syrian da suka nemi mafaka a kasashen Turai suka so mu mayar da martani kan al'amarin na bazata.
Ana sayidun yujuri ne ramin jadidan fi baladi.
Audrey Mansur kenan ɗaya daga cikin ƴan kasar Syria miliyan ɗaya da suka nemi mafaka Jamus a ƙarƙashin gwamnatin Angela Merkel na wancan lokacin. Matashiyar ta ce abu ne mai wuya ta kama hanyar koma Syria. Ayub Tarif da shi ma ke gudun hijira a Jamus ya ce abin farin ciki ne a rayuwarsa da ya ga an kawo ƙarshen mulkin Assad da ya kira na danniya. Sai dai duk da haka ya ce yana ɗari-ɗari da salon da tsohon shugaban ya miƙa wuya. Ahmad Abdulrahman na daga cikin ƴan Syrian da suka jima suna fafutukar ganin ƙasar ta kubuta daga abin da ya ce mulkin kama karya. Ya ce an bi wani tsari ta hanyar da aka kwace mulki daga hannun Assad cikin ruwan sanyi a sakamakon yadda aka masa ta yi ne ya miƙa wuya domin a samu a miƙa mulki ba tare da an zubar da jinin ko da mutum guda ba. Kuma dole ta sa sojojin gwamnatin Assad ɗin suka miƙa wuya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa hambararren shugaban da iyalansa sun samu mafakar siyasa a ƙasar Rasha. Ko me zai kasance makomar ƙasar da rikicin yaƙi ya riga ya ɗaiɗaita? Malam Sufiyan Saminaka ɗan jarida ne a Masar da ke bibiyar siyasar gabas ta tsakiya.
Wani wanda zai iya ce maka yanzu kai tsaye ina ta dusa Allah ne masani, sai dai ana cewa da tattaunawa kasashen Turawa, Amerika da Faransa da su Burtaniya da Rasha, amma sai dai abinda nake so ma sauraro su fahimta shine ba zai kasance yayi muni irin na kaman kasar Libya ko kasar Yemen ko kuma wasu kasashe ba.
To yayin da wasu ciki har da manyan shugabannin kasashen duniya ke maraba da faduwar gwamnatin ta Assad, wasu kuwa na nazari kan irin darasin da ya kamata a dauka daga al'amarin kasar. Dr. Musa Garba, masanin siyasar duniya da ke a Faransa, ya ce Assad ya yi sakaci a amfani da damar da ya samu na gyara kurakuransa.
Kin alaka kasashe da kasashe kan wata kasa ta dogara da wata shugaban ya zama cikin ikon. Abubuwan da ya faru a Syria ya nunanta mana wanga abu. Rasha da Iran suna tare da shi Assad, akwai kuma su Amerikawa da su tarayya Turai da ba su yadda da shi ba. To abunda dai ya kamata mu samu darasi wajen alaka kasashe da kasashe, wanga alakokin yana iya sakewa.
Bashar al-Assad mai shekaru 59 da haihuwa dai an rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Syria jim kadan bayan mutuwar mahaifinsa a shekarar 2000. A lokacin mulkinsa ne kasar ta fada cikin kazamin yakin da ya janyo asaran dubban rayuka baya ga tilasta miliyoyi barin kasar da jefa sauran ƴan kasa cikin yanayi na bukatar taimako. Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramata Garba Baba, to wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz Yara da kashi na biyu na labaran duniya.
Da alama sojojin kasar China na shirin yin atisayin da ake sa ran za su yi na mayar da martani ga ziyarar da shugaban Taiwan ya kai Hawaii da Guam. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Litinin cewa ta gano wasu jiragen ruwa na sojin ruwa da tsaron gabar tekun ƙasar China da ke shiga cikin tekun Taiwan da yammacin Pacific. Kana ƙasar China ta takaita shiga sararin samaniyar gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar har zuwa ranar Laraba. Gwamnatin ƙasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan wani yanki ne na ƙasar ta, kuma tana adawa da goyon bayan Amurka da sayar da makamai ga tsibirin mai cin gashin kansa. Shugaban Taiwan Lai Ching-ten ya tsaya a Hawaii da Guam yayin wata ziyara ta mako guda a yankin Pacific da ya kammala a ranar Juma'a. Da ƙarshe, ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta dage cewa shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol ya ci gaba da jagorantar rundunar sojin ƙasa a ranar Litinin, duk da cewa ma'aikatar shari'a ta sanya dokar hana tafiye-tafiye a kansa bayan yunkurin da ya yi na ayyana dokar ta ɓaci a makon jiya. Abubuwan da suka faru sun yi kamari, abinda masana shari'a suka ayyana a matsayin wani babban rikicin tsarin mulki. Ko da yake ana binciken yin da laifin cin amanar ƙasa, kuma shugaban jam'iyyarsa ya ce ba zai sake shiga cikin harkokin ƙasar ba. 'Yan majalisa masu ra'ayin riƙau sun ci gaba da bijirewa tsige shi, kuma ga dukkan alamu ya ci gaba da riƙe madafin iko har zuwa maraicen ranar Litinin. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausar Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Daga batun rikici a gabas ta tsakiya sai batun zaɓe a ƙasar Ghana, inda rahoton lashe zaben ƙasar da jagoran 'yan adawa ya yi John Mahama ke ci gaba da ɗaukar hankali, yayin da wasu 'yan ƙasar da ke zaune a makwabtan ƙasashe ke ci gaba da bayyana fatansu ga zaɓaɓɓiyar gwamnati mai zuwa. Wakilinmu a ƙasar Kamaru Awal Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan ƙudurin dokar mai kunshe da ɓangarori hudu ya yi watanni biyu a majalisar ƙasa, inda aka yi ta muhawara a kansa. Abin da ya ɗauki hankali kan ƙudurin shine yadda 'yan arewa da ke majalisar suka yi ƙorafi da kakkausar murya har majalisun biyu, wato da ta dattawa da ta wakilai, suka dakatar da aiki akan dokar. A zaman majalisar sai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Okoyemi Bamidele ya yi wannan tsokaci a zauren majalisar.
As we are concerned, the tax reform bills are alive, because like I said, the executive bills that can only be withdrawn by the executive.
Bamidele ya ce babu inda majalisar dattawa ta ce za ta dakatar da aiki akan ƙudurin, domin ƙudurin daga ɓangaren gwamnati yake, saboda haka su ne kaɗai za su iya janye shi. Majalisar ta miƙa ƙudurin ga kwamitin kula da harkokin kuɗi domin ya bitar ƙudurin ɗaya bayan ɗaya har ya buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a a kai. Saboda haka ba daidai ba ne a ce mun dakatar da aiki kan ƙudurin. To amma sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba ya yi tsokaci cewa
abinda muke faɗa akan cewa wannan haraji din an kawo shi a gurguje, kaman a zo a ɗauko abu a kawo muku, ba kuma fahimci abin da ke ciki ba. Kuma ko da aka zo ran da aka ce ya wuce karatu na biyu, to gaskiya mu abin da muka cin mai kuma abin da muka ba da shawara kuma a kansa muke, sanatocin APC da kuma sanatocin arewacin Najeriya, akan cewa dole ne ya zama wajibi a dakatar da wannan ƙudiri, a bawa al'umma dama, a bawa arewacin Najeriya dama, a bawa mutane dama, a san ma menene ne kudirin ta kunsa, domin ba za a zo ka kawo mana abu a cikin ma'ana a gurguje ya kudin dire, ba a ma fahimci abun ba, a zo a samu a gaba. Wakilci muke yi, al'umma suka zaɓe mu, kuma mun rantsa da Qur'ani zamu musu aiki, zamu musu wakilci. So yau idan muka zo muka bar cewa wannan abun ma'ana wanda suka kawo shi suka cimma abun da suka cimma, to ba mu yi wakilci ba, kuma ma'ana sai Allah ya tambaye mu.
Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Fage ta jihar Kano Muhammad Bello Shehu ya bada bayanin abin da yasa suka janye aiki akan ƙudurin dokar.
To ni ya fahimta da wani abu yasa aka dage ba face pressure daga ɓangaren mu 'yan majalisa da muke adawa da mu da yawun talakawan da muke wakilta, kuma su kansu daga ƙasa da fraja da ake samu daga wajen al'umma na gari, musamman limamanmu yadda suka ɗauki abin da ake maganganu a kan shi, lalle-lalle abu ne da abin ayaba ne, da kuma cewar abu ne da masana mun dai a namu ɓangaren mun gamsu cewa abin nan ba alheri ba ne ba, musamman mu daga yankin da muka fito.
Shi kuwa shugaban majalisar dattawa Godswin Akpabio ya ce babu yadda majalisa za ta yi wani abu da al'umman ƙasa ba su amince da shi ba.
So long as this Senate is convinced that it is in the interest of Nigeria
Guineans, we will go ahead with it with a view to bringing our economy on a forward march.
Akadiyo ya ce saboda haka ya kafa kwamiti na musamman a ƙarƙashin shugaban marasa rinjaye Senator Abba Moro domin hada gwiwa da ofishin shari'a na ƙasa saboda a tantance dokar kafin a dawo da ita ga majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda sai a mana aikin afuwa domin wannan rahoton shine kan batun zabe akan batun wato kudirin haraji da ake takaddama a gaban majalisa. To yanzu kuma sai mu koma kasar Kamaru inda wasu ƴan kasar dake zaune a Kamaru ke ci gaba da bayyana fatan su ga rabiyar gwamnati mai zuwa. Wakilin mu Awal Garba na dauke da wannan rahoton.
Tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama kuma jagoran yan adawan kasar ta Ghana na jami'an NDC ya lashe zaben kasar ta Ghana da kaso 56.3 shi kuma mataimakin shugaban kasar masu mulkin kasar ta Ghana ya samu rashin nasara ne da kaso 41.2 sannan kuma sauran jami'un gabaki daya su kuma sun samu kaso 2.44 na ji ta bakin ƴan kasar Ghana mazauna a kasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da suka labarta mini.
Ni ne Awal Ahmadu mazaunin kasar Kamaru. To muna godewa Allah, ni dan kasar Ghana ne, ni dan birnin Accra ne. To muna godewa Allah Ubangiji da wannan bawan Allah nashi da ya ci mulki mai suna Abdulrahman. Muna godewa Allah gaskiya mu dai abin da muke bukata, muna bukatan ci gaban kasa, muna bukatan ilimi, muna bukatan ya duba harkan ilimi, ya duba harkan matasa, duba kuma harkan noma da lafiya.
Mallam Awal, ina jingina ma na maka gaisuwa da fatan alheri da fatan kuna muna kokari don wani bayanan a wajen ku muke jiyo ku journalist. Muna gode da Allah da yake an yi zabe, kuma ko ya za a yi zabe da samu dan masala a wani shashi. To masalolin da aka samu baya da yawa, kuma an yi zabe komai ya shige lafiya. Dama shugabanci in kun zo kun yi naku lokaci ana bukatan canji. To canjin yan kasa ne suka jajjau wannan yana ana bukatan canji. Aka jefa mai koriya da roko Allah da addu'a, ko wani addu'a Allah zabar mana wanda alheri. To shine Allah zabar muna wanda yace alheri, shi ma Allah sa aikin da zai zo ya muna ya zamanto zai taimaka ma ƴan kasa da talakawa da sauransu. Muna mai farin ciki zabin da suka samu, wato party NDC kenan suka ci. Masha Allah, muna musu barka 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 barka, kuma Allah taya su rikon wannan mulkin da zasu doki. To yan adawa bi mana yan party NPP kenan, wato shine mataimakin shugaban kasa Abdulrahman Banmuya shine ya saya a matsayin shugaba da zabe shi. To shi ma gaskiya bayan zabe ya fito yayi magana, mun jingina mai sosai kokarin da yayi. Ya fito ya nuna cewa zabin da aka yi mu dukan mu ƴan Ghana ne, kuma ba son tashin hankali a Ghana. Yau in Ghana ta bace, kowa ya bace, in ai tashin hankali ba dadi. Saboda shi ya jingina ma shugaban kasan da ya ci, yana mai fatan alheri, Allah sa aikin da zai kuma a haduwa yi aiki daya. Shi ma muna jingina mai gaba da yawa, da yake akwai sauran lokaci shi ma wani zabin ne zuwa dai, kuma ya sa takara in partin shi sun bashi izini. Saboda shi su ma muna ba su hakuri, dama shi zabe dai ya ci ne dai ya rashi. Saboda shi wanda suka yi rashin ma su ma muna ba su hakuri, yanayin rayuwar kenan. Yau kai ne gobe ba kai ba. Saboda shi muna musu fatan alheri, su ma a hadu duk dai muke, duk dai ne zabe ne. Yanzu an ji mannan zan zo mu gaisa da kai, ka gaisa da ni, duk dai muke. Wato bambancin ra'ayi ne kawai ke kawowa. A'a, ni ina son wani, ina son wani, kuma abin ne saka son wani, ana son canji ne. So shi rayuwar kenan, Allah sa mu dace, kuma Allah ba da zaman lafiya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu anan Washington agogo muke cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkwadan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan Adam. Shirin namu na yau zai karkata ne zuwa kasar Ghana, inda muka ji ra'ayoyin jama'a game da bangaren ilimi da kuma shawarwarin da za su bayar wa sabon shugaban kasar ta Ghana. Ba tare da na ja ku da nisa ba, zan mika shirin ga wakiliyanmu Hawawu Abdulkarim da fatan za a yi sauraro lafiya.
Ilimi yana da matukar muhimmanci wajen ci gaban kowace al'umma, kuma a Ghana an samu ci gaba mai kyau tun bayan samun yancin kai. Gwamnati daban-daban sun gabatar da manufofi domin inganta samun ilimi, ingancin koyarwa da gine-ginen makarantu. Gwamnatin jam'iyyar MPP ta yi suna da manufofi na Free Senior High School, wato Free SHS, wadda take ba wa ɗalibai dama zuwa makarantar secondary kyauta, wanda ya karfafa yawan ɗalibai da ke samun damar zuwa makaranta ba tare da shan wahala ba. A ɗaya ɓangaren, jam'iyyar NDC ta mayar da hankali kan ƙara gina manyan makarantu irin su E-Block School domin samar da dama ga yankunan karkara da marasa galihu. Duk da irin wannan kokarin, kowane ɓangare ya fuskanci suka kan wasu matsaloli da suka shafi aiwatar da manufofi da kuma ɗorewarsu. Yanzu haka, bayan zaɓen shugaban ƙasa, inda aka zaɓi John Dramani Mahama a matsayin shugaban ƙasa mai jiran gado, al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu kan ilimi. Kafin a rantsar da shi, suna ba shi shawarwari kan yadda ya kamata ya mai da hankali wajen bunƙasa ilimi a wadin mulkinsa mai zuwa. Mun tambayi jama'ar Ghana ra'ayoyinsu kan ilimi da shawarwari da suke da su ga shugaban ƙasa mai jiran gado. Ga dai abinda suke faɗi.
Sunana Samira Yahya Abdulrahman, jami'a hukumar ilmantar da 'yan ƙasa. Ina taya jama'an mu na kuma ina yi mai barka da wanga zabe da yake a ƙasar Ghana. Kuma sako na Majan Dramani Mahama, masayi na AS jami'an ilmantar da 'yan ƙasa ne. A lokaci kamfen shi ya yi ma 'yan ƙasa alkawali da dama, aka duba a ɓangare ilimi, a ɓangare tattalin arziki, kamar yadda ya yi ma 'yan ƙasa alkawali insha Allah ya zo ya yi duba ya cika alkawali da ya yi ma 'yan ƙasa.
Sunana Dr. Muhammad Sadat, ni malami ne a jami'a a Ghana da ake kira shi University of Professional Studies a Department of Communication Studies. A shawarar da zan ba wanga gwamnatin da aka zabe shi na John Dramani Mahama shine, a matsayin na malamin jami'a, kinga Free SHS da ake yake gudana yanzu, gaskiya dai manufan shi abu mai kyau ne, amma lalle kan da ake gudana da shi shine bai da kyau. Don akwai wanda ke zuwa JHS, yawanci suna biyan kudi da yawa, especially wanda suke kai yaran su private schools. Don shi su zo SHS kasu biya kudi, ina ga garai ina bai ba. Saboda shi ni dai inda an ya azabi waɗanda ba su da karfin biya, da wani ya taimaka mana sosai. Kar a yi shi kamar hostel, kowa ya je free. Don shi ni garai na da bai ci a bari ya zama ka kama kowa ba.
Sunana Masud, ina magana a birnin kasuwa Ghana. Ta nima abin da shawarar nake da shi Fadima John Mahama ne shine game da ilimi. Babu ilimi ba mutum, ilimi na mutum. Yasa da isa himma akan ilimi, musamman matasa a nemi ilimi. Ilimi zai tanye mu duniya da lahira, ba sai ma ilimi na buku ba, akwai ilimi na ajuka da wani koyo aiki da ababan da daidai ya bari rayuwar mutum da ya yi sauki. Isa da nema shawarar da ba shi ne ya yi kokari ya kokarta isa himma akan ilimi, musamman na matasa.
Mai magana Jamila Ahmad daga Kumasi, Ghana. Watan babban shawarar da zan ba wa shugaban ƙasa wanda aka zaɓe shi a ƙasar Ghana a wannan karo, Mr. John Dramani Mahama, president elected kuma na ƙasar Ghana, shine alƙawari da ya yi wa matasa, musamman ma ta fannin ilimi. To ya yi wa Allah ya cika musu alƙawari, saboda ya ga yadda aka yi, ya ga gwagwarmayar da matasa suka yi gurin cimma burinsu. Me burinsu kuma shine kawo John Dramani Mahama. To kai ƙasa a gwiwa wurin ganin ya inganta musu ilimi.
Sunana Hajj Abdulmannan Abdulrahman, ni ne president Coalition of Muslim Organizations Ghana. To muna gaisuwa da president elect for the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama. Kuma muna fata shanin education, wato shanin ilimi kenan. A cikin manifestonsa ya zana abin da in ya zo mulki zai yi ma musulmai, wato shi ne zai kafa an Islamic University, kuma maluman da suke gwada Arabiya ya kuma kara musu karfi. Shi yasa abin da muke fata kenan, in Allah ya yarda.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Sa'id, shugaban kungiyar haɗin kan Hausa da Hausawan duniya. John Dramani Mahama, muna maka fatan alkhairi. Ina da shawara da zan baka a daidai wannan lokaci kamar kaman yanna ka sani career education ya inganta rayuwanka kuma kai mutum ne da ka san muhimmancin ilimi to muna kira zuwa gare ka wannan career education da tsohon shugaba ya fara muna addu'a kai ma ka zo ka dora da gyare-gyaren da zaka yi saboda Ghana ta samu cigaba a wurin ilimi saboda ilimi shike hana ta'addanci shike sa shike kawo saukin farace-farace da sauran shi a cikin zangonnan mu na kasan Ghana da kuma kewayen Ghana baki daya
tunana Muhammad Ali na farko dai mun ce alhamdulillah da aka yi zabe lafiya a Ghana abinda da mu ce dai ne batun education gaskiya Ghanaian youth in ka duba from 2016 to 2024 ka duba education system kana ga kaman muna fall behind wani lokaci in ka duba the whole Africa mutane na zuwa Ghana a duka karatu amma abubuwa ya sake yanzu yana da wuya ka ga yara sun zo Ghana karatu
aha shi sa ni na da of the view that one free education it should be progressive a scheme da wanda ke da kudi ne dai ya afford ya biya wanda ake ga kaman da extremely ba su da kudin biya kuma shi a fine way da subsidize sannan a duba quality education in ka duba infrastructure schools ba su da yawa yara suka je school a ce wai kamar after 2-3 months sun komo gida wani kuma ya koma
Nana Ahmed Yishau to ni na wa shawara da nan bashi sabon shugaban kasa ko kuwance president elect na kasar Ghana yanzu haka gurin da muke yin duka amma fatan da muke yin shine ya kula da yanda da gine-gine makarantu kuma wuraren da ya bar a baya da ba su kula da shi ba dukannin shi ya kokari ya complete wa'annan projects sannan ma a zo a yi batu na free education kan gaggawa kamar yanda ake sai domin yana mai wa'ancan sun tafi da economy nan da kan gaggawa sauri-sauri ba tare da sun bibiya mai ke damu mu mai muke bukata a farko ko kuwa ina ya kamata mu saya a farko ko me ya kamata mu yi farko sa tun da ya dawo wallahi ya komo da shi ya ba shi nasara ba ya kamata shi ma ya dubi wayannan ababe da ya dame mutan Ghana
kamar sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na yau zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakilinmu a kasar Ghana
Hawawu Abdulkarim Yofaniya
sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Pressure naku baban gidan Franki cha huta lafiya sai wani makon
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun raina
to a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai ka yanda gaskiya ra'ayin da kuma sauraro kike aika mana ta email
to bari mu fara da sakon Sani mai langilange ya waya wuri wanda yake muna marhaban da fara aiwatar da manufar dauke haraji kan hajojin da ke shiga kasar China daga kasashen Afirka masu karancin wadata da ke da hudar diplomasiya tare da China ganin cewa hakan zai taimaka wa kasashen wajen haɓaka harkokin kasuwancin su sai sakon Samuel Agnes Malakotori mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger wanda yake hakika amincewa da shan kai da mataimakin shugaban kasar Ghana na jam'iyyar mai mulki ta NPP Mahamudu Bawo Miyeyi ya nuna da tako kuma hakan da yayi ya zama darasi ga wasu kasashen mu na Afirka musamman kasar mu Najeriya wacce da zaran an gama zabe sai dai ka ji sun ruga kotu Allah ya sake dawo tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama shine salatta da kuma da tattalin arzikin kasar ta Ghana sai sakon dan mutan Abadan mazaunin jihar Difa a Jamhuriyar Niger wanda yace assalamu alaikum biyo Hausa da farko ina mika dubin gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku ayo na shigo wannan fili ne domin in jinjinawa lokacin al'ummar kasar Ghana baki daya a bisa namijin kokari da suka yi wajen yin zaben kasar su lami lafiya ba tare da tashin hankali ko tarzoma ba hakika wannan abun ayaba musu ne mutuka da fatan al'ummomin kasashen mu na Afirka za su yi koyi da su a ƙarshe sai sakon Mahmud Saliu ƙauren namu da jihar Zamfara wanda yake kifa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Syria da ƴan tawayen kasar suka yi ya ƙara tabbatar mana da cewa babu wani mulkin kama karya da zai dore a duniya kuma wannan wani kalubale ne ga duk wani mai mulkin kama karya a duniya
to madalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Sai kuma Fiona Ndudu Omai wadda ta hada shirin tare da Bada Umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Cedric. Daga nan birnin Washington DC ni Sir Phil Hashin Gumel ke cewa sai an jima da la'asar. Assalamu alaikum.